أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة إشارين ردكو دبيد وتنشوار شكرا تدبو لدليهول دا أربعين دا خده هجرية وان دي دا تشدشا بيد وتنبير شكرا تدبو دا إشارين دبدو بيد إشارين دا أكو ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud Sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salat zamu tashi babu na 119 babu na 119 al-Imam yake cewa babu wadu al-yumna alladhi yusra fi salati baban dake bayanin aza dama abu sahabu mu cikin sallah hadisi na 750 الإمام يكتي حدثنا حدثنا نصر بن علي كما يرد الإمام الله مشرحا ما رجن كاي يكهو wannan babu al-Imam Abi Dawud babu wadu al-yumna ala al-yusra fi salah baban qaza hannun dama bu sahabu cikin sallah haka wasu daga cikin ashabul kutubu sita ashabul kutubu sita wasu daga cikin su suma suka yi nafsin irin wannan baban haka yayin shi babu wadu al-yumna ala al-yusra fi salah shi kuma al-Imam An-Nasa'i ta yi babu wadu al-yamin ala al-shimal fi salah hadiyai kawo hadisi na 889 da bakwai kai al-Imam Tirmizi shi kuma ya kawo babun ma jaa fi wadu al-yamin da kara ma jaa babun ma jaa fi wadu al-yamin ala al-shimal fi salah shi ma a ciki ya kawo shi babu na 787 a cikin kitabus salah sai Ibn Majah shi ma ya kawo babun wadu al-yamin ala al-shimal fi salah shi ma nafsin sunan baba sai al-Imam Ibn Hibban shi kuma ya kawo zikrul akhbar amma yustahabbu lil mar'i min wad'il yamin ka gani kamar yadda muka san cewa manyan magabatan nan malaman hadisi a kalkashin kullu baban su kawai kake samun hukuncin abin da kake nema a kalkashin kullu babe ko kuma hada hanyoyi na ruwayoyi mu ji da kyau duka suna kullu babu buka Ibn Hibban me yake cewa wasu sun tayi akan cewa azadama bisa hagum wajibi ne wasu sun tayi akan cewa sunna ne wasu sun tayi cewa mustahabbi ne Ibn Hibban me yace babun zikrul akhbari amma yustahabbu lil mar'i min wad'il yamin ala shimal fi salat sai kawo hadisi na 770 haka dalibin shi Ibn Khuzaimah mun san cewa al-Imam Ibn Hibban mai as-sahih dalibin shi abunnan Ibn Hibban Ibn Khuzaimah dalibin shi ne shi ma yayi babu babu wadu al-yamin ala shimal fi salahi qabla iftitahil qira'a qabla iftitahil qira'a kahin bude qira'a ya kawo hadisi na 477 hadisi na 750 al-Imam yake cewa haddana Nasr ibn Ali Nasr ibn Ali ya ba mu labari akhbarana Abu Ahmad ibn al-Ala ibn Salih an Zur'at ibn Abdurrahman yace sami'tu Ibn Zubair naji Abdullah dan Zubair ya kuli yana cewa safful qadamaini safhu na diga digai wa wad'ul yadi ala yadi aza hannu busa hannu min sunnati yana daga cikin sunnar annabi alayhi salatu wassalam anan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar cikin sharhin nukhba yake cewa min sayyir muhtamila qawlu sahabi min sunnati kaza na daga cikin sigogin da suke zawwa sahabi ya hadu magana a dauka cewa marfu'i ne daidai take da annabi yace min sunnati kaza yace marfu'i ne wannan kuma an shikaito wa naqalibin ibnu abdul bar al-ittifaq fi ibnu abdul bar yace ittifaqi ne na malaman hadisi gaba daya cikin baban malamin malikiya mai suwa 463 mai sharhin abunnan al-istizkar sharhin muwadda malik al-imam yake cewa ittifaqi ne idan sahabi yace na daga cikin sunnar ma'aiki kaza sunna kaza na nihin sunnar ma'aiki kawai hadisi na 751 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn bakkar ibn rayyan an husaym ibn bashir an al-hajjaj ibn abi zainab an abi usman an-nahdi an ibn mas'ud yake cewa annahu kana yusalli shi ya kasance yana sallah fa wada ayyada hulisura al-limna sai azu hannun shi na dama bisa hagum fara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ganshi fa wada ayyada hulyumna al-yusra sai azu hannun shi na dama bisa hagum shi aka si yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara mushi Al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari yake cewa sanadin shi mai kyau ne malamai suke cewa yace al-hikmatu fi hadhihi al-haya annahu sifatu sa'ilu zalil hikima cikin wannan sifa cikin sallah ita ce sifa ta kaskantar da kai wa hiya amna'u min al-abasi ta hana mutun gami da wasa da hannun shi cikin sallah wa aqrabu ila al-khushu'i ta kusa zuwa da tabbatar da khushu'i na daga cikin lata'if da malamai suke faɗa cewa annal qalbu mawdu'un niyya cewa zuciya ita ce gurin niyya wal adatu anna man ihtaraza ala hibzi shay'in ja'ala yadayhi alai al'ada kuma ta gudana cewa duk wanda yake son kiyaye wani abin shi to sai azu hannun shi a bisa kai in ana imma mutum bulala hannun shi yake sa haka dan ka bugi kan shi yana tsariya da hannun shi to haka nan ita ma niyya dan kashe dan ya fauce ta kana tsare zuciyarka ne wala daif wanda malamai suka faɗa ibn abdul bar yake cewa lam ya'ti an annabi sallallahu alaihi khilaf sabani bai zo ba ko ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlul jumhur min as-sahaba wa at-tabi'in magana jumhurin malamai ce daga sahabbai da tabi'ai yace wa huwa allazi zakarahu malikun fil muwatta ita ce magana ma da malik ya ambata cikin muwatta wa lam yahki ibn al-munzir wa ghayruhu am malik ghayruhu al-imam ibn al-munzir mun ga ai can baya cewa duk abin da ga ibn al-munzir ya nasaba ma wani daga cikin malamai na fiqhu na mazhaba to tabbas shine mazhabin shi dan saboda shi zamani kusa yayi da su yana jin kamshin su kusa da su yake ba ai doguwar tazara ba Malik ya rasu 279 shi kuma ya rasu 318 kaga yana cikin wanda ma sun yi rayuwa ko da kadanci tare da al-Imam Malik din to ya hada dukan mazahibin wannan malaman Ibn al-Munzir Allah mushi rahama to a ciki muwadda ma umman ta cikin ambato malaman da suka yi babi akan wannan babu wad'ul yamin al-shimal fi salah shi ma al-Imam Malik ya yi babi a cikin muwadda kuma ya kawo hadisin to shi yasa Ibn al-Munzir banda wannan magana bai ma nasaba mushi wata magana ba amma wa rawai Ibn al-Qasim an Malik al-Irsal Ibn al-Qasim babban malamin Malikiya shi kuma ya rawaito daga Malik cewa sakin hannu wasara ilaihi aksaru ashabihi sai mafi yawaicin daliban shi suka taya akan haka wa anhu tafriqatu bayna al-farida wa an-nafila aga daga gare shi dai Ibn al-Qasim din yahi kaito daga Malik cewa akwai bambanci tsakanin farilla da nafila wanda wannan kuma zulfafa bincike kansu cikin mazhab da tattafan mazhabin Malikiya za a gansu حديثي نادري بكوي دهم سند بيو الإمام كتشه حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن قياس أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد أنا أبي جهيفة أن علي رضي الله عنه قال علي الله رد شيء كتشه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة سنة شيني أز تاهيب ستاهي تكن صلى تحت سرة أكسن تيبيا بأبسك رجيب أكسن تيبيا دولي أنك مغانا أكام وانا sayan gurin al-Imam Azim Abadi mai sharhin Sunan Abi Dawud yake cewa alamu anna hadisu Ali haza la yujad fi ba'd nusakh Abi Dawud kasani a cikin nusakh in kowa an samu wannan hadisin cikin littafin shi magana ta Ali dai an same ta a littafin kowa to yace mu sani cewa wannan magana ta Ali ba cikin kowane littafi adda kai ta ba nuskha ta Sunan Abi Dawud ba yace nuska ce wadda take an same ta a cikin nuska ta Ibn al-Arabi da wani shi shi yasa al-Hafiz Jamaluddin al-Mizzi cikin Tuhfatul Asharaf fi Ma'rifatul Atraf wannan al-Imam Ibn al-Mizzi shi ma babban hafizin hadisi ne yayi Tuhfatul Asharaf fi Ma'rifatul Atraf kawai zai koya maka gehen hadisi ba bukata shi bai kawo maka hadisi da sauran anyoyin shi kawai karshen hifz gare shi na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tuhfatul asharaf kawai zai kawo maka innamal a'mal binniyat masalan ya kawo maka inda ake samun shi a Bukhari guri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a Sunan Abi Dawud guri kaza da kaza da kaza dukkan cikin kutubul hadis na sunna sai ya gama maka wannan kuma duka a hifz kin shi a har da shi mazan can sai ya dauko ya leka ba to al-Imam al-Mizzi sarikin al-Imam Ibn Kasir ne sarikin Imam Ibn Kasir ne ya bashi karatu ya bashi diya yake cewa inna hadisi min as-sunna al-Imam al-Mizzi to da shi da Imam al-Mizzi da al-Imam al-Munziri a ƙarshen sanin makharij na hadisan kutubus sitta da kutubus sunna ma daga an kai kowa daga cikin malaman hadisi musan cewa malamai ma na gaba daya kowa da kai fagen shi wanda in aka ce kaza sallama mishi aiki in aka ce kaza suwa na ma haidai su ciro daga gare shi kuma sun san da wannan magabata yanzu duk irin yadda zan mu gani yadda al-Imam Asim Allah mushi rahama baban kira'a mun san shi amma kuma aka taho baban hadisi yana da rauni to kuma wannan su al-Imam al-Bukhari abin da shahi kira'at gare su suke koma dan sun san hagen su ne abin da shahi lugha su koma wajen suwana dan sun san hagen su ne abin da shahi sanin cewa ga hanya hadisi kaza wanda suka zo daga baya kuma tuhfatul mu yanzu zakai bahasi hanya mafi sauki da zaka gane wanda babu kuskure a cikin ta ba maktaba shamila ba ko kaza na maktaba ce wanda mutane na yanzu suka yi ta tsana iya samun kuskure amma wanda zaka samu tabbas littahin tuhfatul asharaf kawo ka aza hadisi cikin shi ya gaya maka cewa ana samun shi guri kaza guri kaza guri kaza to wannan tabbas cewa da babu shakku ko ka ganshi in yace ma wannan hadisi akwai shi a sunan Abi Daud ko ka bincika naka daga farko har karshe baka gani to kasance ya nuska ka take da kuskure ba shi ba sai dinka nasaba ma nuska ka kuskure to shi al-Imam al-Mizzi nan yake magana fagen shi ne yake cewa inna hadisi min as-sunna hadisin dake cewa na daga cikin sunna azza tahi bisa tahi cikin sallah akai shi kasan cibiya Abu Dawud ya hudo shi daga Muhammad ibn Mahmud daga Habs ibn Giyas daga Abdurrahman ibn Ishaq daga Ziyad ibn Zaid daga Wahab ibn Abdullah al-Abi Juhaifah as-Suwa'i daga Aliyu yace sai dai wannan hadisin ya abku cikin daga Abi Sa'id al-Arabi da Ibn Dasa da wasu da dama daga Abi Dawud amma Abu Qasim bai hudo shi ba yace mai yuwa al-Hafiz Zailai bai samu nuskha ba da ta ambaci wannan hadisin cikin takharijin shi a cikin hadisul hidaya yace wannan hadisin kwata kwata babu shi cikin sunan Abi Dawud amma a cikin wata nuskha adda kwai shi hadisin yace Ahmad ibn Hanbal ya hudo shi cikin musnadin shi daga hadisin yana da illa mu bado hankalin mu sosai akan abin da za a faɗa kan shi dan saboda ya kawo matsalar da ko da rike hannu mutum yake cikin sallah to amma ai ana yake ba cibiya ba ba kasan cibiya ba to dole hadisin yana da illa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya hudo shi cikin musnad da sanadi guda daya wanda dan shi ya hudo shi cikin zawaidul musnad ibn abi shayba ya hudo cikin musannaf da Daraqutni cikin sunan ta hanyoyi sanadi guda uku Baihaqi a cikin sunan din shi ya hudo na hadisin da sanadi guda biyu sai dai duk da yawan wanda suka hudo shi sanadan dukkan su gabaki daya masu rauni ne dan saboda suna kewayo ne akan Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiqi hanyoyin duk da sun yi yawa shine wannan abin da aka yi sani cewa madarul hadis ma'arifatu madarul hadis sanin abin kewayen kowane hadisi in hadisi ana rikici kan shi yan uwa ilimin hadisi abin ne wanda yake ba karami ba yana da rassa masu yawa wanda wani fannin sai ana karatu ma ka san zaka taba jin sunan shi kuma kaji cewa yana da rubuce-rubuce yanzu wannan fannin da na faɗa ba jima na aika littafin mujallad bi akan shi ma'arifatu madarul hadis kowane hadisi a san cewa wane ne tushen shi wane ne asalin shi kamar misali a ce hadisin daga Abi Huraira asine asalin shi cikin sahabbai amma daga bayan shi wajen mutane nawa suka rawaita dalibin shi wane ya ruwata wane ya ruwata amma duk aje a zo dai makewayar shi akan Abu Huraira take daga kaji wani ya rawato shi daga Abi Sa'id al-Khudri kawai ƙarya ce bai inganta ba kawai hanya ingantatta ita ce ta wane to wannan ma'arifatu madarul hadis zai fahimta ilalul hadis yana da muhimmanci Ahmad ibn Hanbal kenan nan gurin ya tabbatar mana da cewa duk da hanyoyin suna da yawa amma makewar shi ne hanya Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiqi ka rike wannan zuwa gaba zai zatta maka amfani in zai ambaci wani abu Ahmad ibn Hanbal da Abu Hatim Abdurrahman ibn Ishaq al-Haris Abu Shaybah al-Wasiqi kace munkarul hadis wannan wanda duk wanda ya rawaita hadisin ta hanyar shi ya biyo shi kuma munkarul hadisin Yahya ibn Ma'in yake cewa laysa bi shay ba kowa bane shi cikin ilimin hadisi al-Imam al-Bukhari ce fihi nazar akwai nazari cikin sha'anin shi kawai rauni ne istilahin Bukhari in yace fihi nazar kawai rauni ne wannan marawicin yake da al-Imam an-Nawawi yake cewa da'ifun bil ittifaq an yi ittifaqi akan raunin shi to kaga wanda ya kasance shine tushen hadisin na magabatan nan suke ta fadin haka kanshi Baihaqi yake cewa Abdurrahman shi kadai ya hudo wannan hadisin shi ko mataruki ne hadisin da shi suka kawo hujja wanda suke cewa hannu ana aza shi kasan cibiya mazhabin Abu Hanifa ne da Sufyan as-Sauri da Ishaq ibn Rahuya da Abu Ishaq al-Maruzi daga cikin malaman Shafi'iyya yace ka san kuma hadisin cewa yana da rauni ba a kafa dalili da shi Shafi'iyya sun tahe Nawawi yake cewa da shi jumhurin malamai suka tahe akan cewa yana da rauni azawa bisa karkashin cibiya daga Ahmad an yi ruwaya bi kaman mazhabi guda biyu ruwaya ta uku tana bada labarin cewa daidai suke babu bambanci tsakanin su haka Auza'i ya faɗa da Ibn al-Munzir Ibn al-Munzir cikin wasu wallafa-wallafan shi yake cewa lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika shay'un fa huwa mukhayyar babu abin da ya inganta cikin wannan abun aza saman kirji ko kasan cibiya mutun yana da zabi daga Malik an yi ruwaya guda biyu ɗaya yake cewa mutun zai aza a bisa kirjin shi tabi yake cewa zai sake su kasa gaba daya ba zai aza ba ɗaya bisa ɗaya haka al-Imam Shawkani yake faɗa sai yace sai kuma ni nace ya zo daga al-Imam Shafi'i wajen aza hannu wajen kala guda uku ruwaya wajen guda uku cewa yana azawa dama bisa hagum ya aza shi saman kirji saman cibiya ruwaya ta bi cewa ya aza shi dama bisa hagum ya aza shi ya aza kasan kirjin shi ya aza bisan kirjin shi ruwaya ce wadda sahibul hidaya ya hikaito ta daga cikin daga al-Imam Shafi'i sahibul hidaya malamin al-Imam Zarnuji mai ta'alimi al-Imam al-Aini yake cewa innamal mazkur fil hawi min kutubihim abinda aka ambato daga cikin littafin al-Hawi na littattafansa su Shafi'iyya wa salisa da ta uku ita ce ya aza shi kadai ne aka rawaito ta uku kuma shine ce ya aza a karkashin cibiya wannan ruwayoyin guda uku dukkan su al-Allama Hashim Sindi ya rawaito shi cikin wasu daga cikin ruwayoyin shi cikin sha'anin mas'ala sannan sai Shaukani yake cewa matajitu Shafi'iyya malaman Shafi'iyya wannan al-Imam Sindi muna yawan ambata shi cikin yana da hashiya ga sunan kutubus sitta kuma da fa'ida nan gurin mun san Usman dan Fodiyo na Sakkwato to ya yi karatu wajen al-Imam Sindi kuma ya bashi asani da hadisi masu yawa al-Imam Usman ibn Fodiyo wanda ya kasance malamai ne na kasar Hausa wanda duniya ta shaida su kuma malamai ne wanda suna kusa da zamani amma kuma suna da ilimi wanda yake na magabata dan Fodiyo yana da wallafa-wallafa wajen 200 ba wani abu bayan jihadi da shugabanci da alƙalanci haka dan uwan shi Abdullahi na Gondo hatta da mukama ya so yayi Usman dan Fodiyo ya hana shi hatta ya so yayi yana da waƙe-waƙen shi dai Abdullahi dan Fodiyo in kana karantawa in dai ba irin littattafan nan ka karanta na lugha ba kai zirhi har abada baka fahimta me yake cewa ko malamai ne wanda suke nan kusa shi ma yana da wallafa-wallafa wajen 270 wajen 170 nake so al-Imam al-Allama Shaukani yake cewa Shafi'iyya sun yi hujja da abinda Ibn Khuzaimah ya hudo cikin sahihin shi daga Wa'il ibn Hujr yake cewa nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi abu sa kirjin shi wannan hadisin shike nuni akan abinda suka tahi akan shi cewa za a aza ne kasan kirji kamar yadda abinda yake hadisi musarrahun bi anna al-wadu 'ala sadr hadisi dai ya zo karara cewa busa kirji ba kasan shi ba hadisi na 753 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Qudamah ibn A'yan an abi badar an abi talut abdussalam an ibn jarir ad-dabbi an abihi yake cewa ra'aitu aliyan naga aliyu Allah ya rada shi yum suka shi malahu yana rike hagumkin shi bi yaminihi da damashi alar rusugi abusa rusugikin shi nan gurin makariyar zara'i da abunga da wannan yace walaysa bil qawi fawqa surra saman cibiya qala abu daud abu daud yake cewa wa ruya an rawaito daga sa'id ibn jubair fawqa surra abu mijlaz yake cewa tahta surra yace ya rawaito daga abi hurayra yace walaysa bil qawi ba mai karhi bane kaga raunanawa ce al-imam ibadi daud gami da wannan hanya hadisi na 754 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana abdul wahid ibn ziyad an Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi an Sayyar Abil Hakam an Abi Wa'il qala yake cewa qala Abu Hurairah yake cewa akhuzu al-akufi 'ala al-akufi salata tahta surra kama tahi a aza shi bisa tahi cikin sallah karkashin cibiya ne karkashin cibiya haka an ƙara maimaito abin da ya gabata sai dai yace a cikin shi munura akwai Abdurrahman ibn Ishaq wanda ya gabata kuma ka san halin shi magabata abinda suka hada akan abinda aka ambato yace ka sani cewa ruwaya Abi Hurairah da asar na Abi Mijlaz da asar na Sa'id ibn Jubair ruwaya ce wadda al-mazkurina fi babu laysat illa fi nusakh ibn al-Arabi a cikin wasu nusakh na sahih Bukhari Muslim wannan Abu Daud duka babu su sai cikin nusakh ta Ibn al-Arabi yace na samu a cikin nusakh ta littafin Abu Tauba haddathana Abul Haysam ya ibn Humayd har zuwa karshe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashaddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi salah nan ne karshen magana al-Hafiz al-Mizzi tazu yake cewa wa qadija ayazu hadisin azawa bisa kirji hadisi guda bi sahihai wanda dayan su al-Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnadin shi yake cewa akhbarna Yahya ibn Sa'id an Sufyan haddathana Ma'k an Qabisah ibn Halb ana abihi yake cewa ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi yana huta sallah daga damashi wa an yasarihi da hagumkin shi wa ra'aituhu na ganshi kuma yadauha azhi yana aza wannan ala sadrihi abu sakirin shi wa wasafa yahya al-yumna sai yahya ya sifanta dama akan hagum fawqal mafsal mafsal busa abun nan kirji wanda wannan marwaitan shi duka masu inganci ne qala abu daud abu daud yake cewa mun san cewa imam ahmad yana cikin manyan malaman abu daud yace samitu ahmad ibn hanbal naji malamin mu ahmad ibn hanbal yudaifu abdurrahman ibn ishaq al-kufi yana raunana abdurrahman ibn ishaq al-kufi wanda muka ambaci mu ambaci magana shi can da mata sauran malaman akan abdurrahman kin hadisi na 755 al-imam yake cewa haddathana abu tauba haddathana al-haisum wanda wannan a cikin akulliyatul hadisiya an buma manta ba sun ba da ka'ida cewa kullu abu tauba fa huwa siqa duk inda abu tauba marawaita da yawa ne a cikin hadisi kutubu sitta ake kiran su abu tauba to duk inda kaga mai suna abu tauba siqa ne babu mai rauni cikin shi ya an ibn humayd an saur ibn an sulaiman ibn musa an daus kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhu yumna ala yadihi al-yusra annabi ya kasance yana azada hannun shi na dama akan hannun shi na hagu sun bai shiddu bainahuma sannan sai ya dar mai tsakanin su ala sadrihi abu saqirjin shi wa huwa fi salah yana cikin sallah kenan abin da yake nihi dar mai ba azaba ba kawai haka a bari sai yayi haka gumtsiya ya damke shine ya shiddu yana dar mai qala al-mizzi fil atraf mizzi yake wada cikin al-atraf fi harfi ta min kitab al-marasil nan da mutun ya san inda aka ba gaba busa wannan maga wannan dabuka ta malamai me ya kawo maganar mizzi dan shekara rasuwa wannan karni na 7 kuma a ce gashi yayi magana a cikin littafin da al-imam Abi Dawud yayi tun shekara wanda ya rasu 200 da wani abu kuma wanda ke 700 yayi ta'aliki akan maganar me ya kawo maganar shi anan kenan wannan zai nuna mana wasu ne suka kawo maganar shi suka sa masu nusukan dan saboda muhimmancin ta karshen hadisin ba wai shi ya kawo maganar shi ba ba Abu Dawuda ya kawo maganar mizzi ba wanda tsakanin shekara wajen 600 da wani abu yace al hadisi akhrajahu Abu Dawud hadisin Abu Dawuda hudu cikin kitabul marasil haka za al imam al baihaqi cikin littafin shi al ma'rifa ma'rifatu sunan wal asar babu na 120 babu ma yustaftahu bihi salatu min addu'a baban dake bayanin abinda ake buda sallah na addu'a da shi du'aul istiftah kawai yake nihi hadisi na 756 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn mu'az akhbarana abi akhbarana abdul aziz ibn abi salama an ammihi al-majishun ibn abi salama an abdurrahman al-a'raj an ubaydullah ibn abi rafi an ali ibn abi talib yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salat idan ya tashi zuwa ga sallah kabbara sai yayi kabbara summa qala sannan sai ce wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi nabi ka huskata ga wanda kage halittan sama da ƙasa hanifan musliman yana mai karkace ma dukkan wani addini sai musulunci musliman ina mai halin kasancewa musulmi wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin mushrikai yace inna salati wa nuski lalle sallata da ibadata wa mahayawa wa mati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan allah ne ga allah suke abu mahalicin talikai la sharika lahu bayda abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni harkon muslimai ne allahumma antal mulku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atawratu bi zambi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq ka shiriyar da ni da mafi kyan hali la ya hadili ahsanaha illa da saboda kyan hali yana da muhimmanci annabi an tambaye shi me yahi yawan sanya mutane aljanna gobe kiyama yace taqwa wallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyan hali kenan ya cancanci a roke shi tunda har ma sababin shiga aljanna ne yace wasrif ani sayyi'aha ka kautar mun da mummunan hali la yasrif sayyi'aha illa anta ba wanda ke kautar da mummunan hali sai kai labbaika wa sa'adaik labba da sa'ida su ne aka yi tasniya sun suka ba da labbaika amsawaka bayan amsawaka shi yasa malaman wajen fasara suke ce amsawaka bayan amsawaka kenan amsawa bi ce labba labbaitu so daya labbaika haso bi kenan an yi tasniyar ta wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk dukkan alkhairi yana tattare a wajenka wa sharru laysa ilayk sharri bai wajenka zan mu komo mu ga maganar malamai akan wannan yace wa ana bika wa ilayka daga gare ka nake kuma ni naka tabarakta wa ta'ala ta albarkokin ka sun yawaita kuma mulkin ka ya daukaka astaghfiruka wa atubu ilayk ina neman gafararka kuma ina tuba wa izaraka in yayi ruku'u sai yace allahumma laka raka'atu allah kai nayi ma ruku'u wa bika amantu nayi imani da kai wa laka aslamtu gare ka nan mi kauya khasha'alaka sam'i jina ya kaskantar da kai gare ka wa basari da kuma gani na da jina wa mukhi da bargo na wa izami da kashina wa asabi da dukkan gabbaina wa iza rafa in ya dago kala sai yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil as samawati wal ardu mil ama bainahuma cike da samai da kasai da abin da ke tsakanin su wa mil ama shi ita min shay'in ba da cike da duk abin da ka ga dama bayan wa'annan ya Allah wa iza sajada in yayi sujada kala sai yace Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fa asana suwarahu ko suratahu wa shaqqa ko kuma bashaqa sam'uhu wa basaruhu wa tabarakallahu asanul khaliqin wa iza sallama min as-salah idan ya sallame daga sallah yanzu an duka yan uwa an bubbuga ce mutun zai ina zai hode wannan duka zikirin da yazo daga annabi kuma addu'o'i masu tsada Allahumma ghafirli Allah kai mini gafara ma qaddamtu abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda na jinkirta wa ma asrartu da abinda na boye wa ma alantu da abinda na bayyana wa ma asraftu da abinda na yi barna cikin shi wa ma anta alamu bihim ni da ma duk abinda ka hi mi sanin shi antal muqaddimu wal muakhir kaine magabaci kaine na karshe la ilaha illa ant babu wani abin bauta da gaskiya sai kai anan gurin cikin hadisin da yake cewa kamar wannan an ce sharhi ne za a yi na tafsili dukkan kowace gaba daukan ta ake yi tafsilin ta da maganganun malamai inda ake sharhi ne mubassar tsarin da muka dauka na sahih al-bukhari sai sharhi ne matakaici ba shar dukkan su daruskan da muke babu sharhi wanda yake na shinhuda da in na shinhuda bayani ne a hadisi dai sai a yi darasi wajen bi ko uku ko sama da haka ma to amma takaitacce ne wani wanda zai gani a sahih al-bukhari ana yawaita yau hadisi uku duka muka yi amma duk da wannan iftisari ne maganganu da dama a ko ina rabin abin da ma ake so a ce ba a ce ba a cikin littafin ɗaya na Ibn Rajab kawai ba ma sauran shuruhukin ba to haka irin wannan inda a ce shin hudawa ne shuruhu wanda suke shin hudawa kowace kalma ma wajen fasara ta za a tsaya a kanta ayi doguwar magana a bata haƙin tarda an yi so a wuce to kaga wannan kanshi in za a yi shi ba karaman magana wuce wal khair kulluhu fi yadi kulluhu dukkan alkhair yana cikin hannunka sharri bai wajenka khatabi yake ce ma da wasu shi ma cikin malamai cikin shi akwai nuna ma mutum ladabi wajen yabo ga Allah da kuma yaban shi cewa ba a raba ma Allah sai abubuwa masu kyau ba mumuna ba ta huskar adabi amma a ce sharri bayya wajen shi wannan abu ne wanda malamai sun yi tawilin shi cewa kullu muhdasatun dukkan abin da aka halitta aka kirkira ai halitta ce ta Allah to kuma ya za a ce sharri bayya tare da kai dukkan shi alkhairi da sharri to yace tawilin da malamai suka yi guda biyar ne na farko ma'anar shi cewa la yataqarrabu bihi ilayka sharri ba a karkata ba a neman ibada ba a neman kusancin ka da sharri shine wa sharru laysa ilayk wannan fasara al-Khalil ibn Ahmad ya ambace ta da nazar mu sani cewa Khalil ibn Ahmad al-Faraidi babban malami ne wanda cikin hadisi yana nan cikin lugha kuma uwa uba ilimin da al-Imam Khalil ibn Ahmad shi ya kirkire su mutunan da zai kasance ta gaba ɗaya kai a maka ta mahaukaci malamai sun yi ittifaki kaf al-ummar andau Muhammad bayan sahabbai ba a yi wani mai ilimi ba kamar Khalil ibn Ahmad al-Faraidi babu shi dukkan wasu malaman da ake saboda shi kowane fanni yana cikin littattafan hadisi ka gan shi wajen lugha an ka koma uwa uba da take tasa ce fanni bi ya kirkiro wanda kahin shi ba wanda ya san da shi arud khalil ya kirkiro shi kuma abinda aka saba wanda ya fara yin wani abu yan baya in suka zo sai sun yi ta gyare-gyare to shi a har yanzu yan baya kuka suke yayi yawa ba zancen su yi kara-kara ba kuma shi daya ya kirkiro abin yake cewa al-Khalil ibn Ahmad ya tahi akan haka da Nadhar ibn Shumayl da Ishaq ibn Rahuya da Yahya ibn Ma'in da Abubakar ibn Khuzaima da Imam al-Azhari da wasun su magana ta biyu wadda aka kaito ta da Abu Hamid daga Muzani wadda ya hade ta yake cewa ma'anar shi ba a raba maka sharri akan shi kadai a ce ya khaliqul qirda wa ya khaliqul khinzir wa ya rabbush shar da irin wannan wajen addu'a ba zaka yi ba ba zaka rika yin roƙon Allah ba da irin wannan addu'a yace wa haza an ka duk da cewa Allah shi ya halice su amma wajen addu'a ba zaka rika cewa ba ya khaliqush shar ya khaliqul khirada wa ya khaliqul hinzir ba zaka raba ma Allah annabi mummunan ladabi ne sai dai kai akan umum ya mahalicin komi da kowa wasalisu na uku ma anashi shine ash-sharru la yas'adu ilayka wa inma yas'adu ilayka al-kalimut tayyib wal amalus salih sharri bai hawhawa ya je gare ka abinda ke zuwa gare ka aiki na gari na kirki fasara ta hudu shine ma'anar cewa ash-sharru laysa sharran bin nisba ilayka fa innaka khalaqtahu bi hikmatin baligha cewa sharri a wajenka ba sharri bane, duk da a wajen wani sharri ne a wajen halittu. In aka ce mutuwa da rishin lahiya da babu da kaza, dukkan su ana lissafin su sharri ne mu a gare mu, ko to shi dai halice shi ba sharri bane a wajen shi, dan saboda kai da kake jin alam ko cutuwa da kan wannan abubuwan kai ne zaka kalle su a sharri, amma akan nazara ta Allah shi ba sharri bane, duka da komin da komin duka shi ɗaya ne a wajen shi, duka ɗaya ne a wajen shi, illa iyakan an nasaba daga a wajen bawa kuma ya kasance kaza sharri ne kaza alkhairi. Fasara ta hudu da Khattabi ya faɗe ta yace shine kamar da zaka ce fulanun ila bani fulan idza kana idaduhu fihim aw da'afuhu minhum, shine kamar yadda zaka ce wane yana daga cikin ƴan kabila su wane in ya kasance yana daga cikin su ko kuma an nasa shi cikin su, kenan sharri shi ana sa shi ne cikin ƙarƙashin abun alkhairi in za a nasaba ma Allah. Hadisi na 757 al-Imam yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali, kenan wannan dai mun ga nau'i ne na du'aul istiftah, duk da wasu sun bance ta da cewa al-wajhatu wajhi ta ke banci sallar dare ba sauran salloli ba. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زياد الزناد عن موسى بن أقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان تيوى النبي كسنجي إذا قام إلى الصلاة المكتوبة أن يتاش زوى قصلى تفر الله كبر سيئي كبر ورفع يديه يدقى هنوش خزو منكبيه دبر ركاه ودنشي wa yasna'u misl zalika, sai aikata irin wannan idza qada qira'atahu, in ya gama karatun shi, wa idza arada an yarka, haka nan in ya so yayi ruku'u, wa yasna'u, haka yake aikatawa, idza rafa'a min ruku'u, in ya dago da ruku'i, wala yarfa'u yadayhi, bai daga hannun shi fi shay'in min salati, cikin wani abu na sallolin shi, huwa qa'idun, yana zamne bayyai, wa idza qama min sajdatayn, in ya tashi daga sujada, bi rafa'a yadayhi, sai daga hannun shi kazalika, kamar haka, wa kabbara wada'a, sai ya kabbara ya addu'a, irin hadisin Abdul Aziz cikin addu'a يزيد وينقص شيء يانا قار وانا ابينا رجيوا ولم يذكر اما شي بي ام بچي بچي كين ادو اتاشي والخير كله في يديك وشر ليس اليك وزاد سي قار ويقول ان سرافي يانا فدا ا وجهي غما صلى اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت شي ده wannan قارين يا كاو wannan hadisin yana nuni cewa ya halitta ayi istiftahi da wannan addu'a. Al-Imam an-Nawawi yake cewa illa an yakuna imaman li qaumin la yarawna at-tadwil, sai in ya kasance liman ne na wasu mutane wanda ba su ganin cewa a tsawaita musu sallah, kamar wanda suna cikin gaugawa ko masallaci na kasuwa ko na ƴan bulaguro, ba ya tsaya ba duka wannan azkar din sai ya musu shi a cikin sallah, cikin du'a da istiftah. Munziri yake cewa al-Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i sun huddo shi hadisi mai tsawo a takaice. Sai wannan baban yana da kuɗi kwana tsakiya shi a shi ba mai ƙari ba. Darasin gaba ma da ya zo ƙari. Ne malamai sai suka yi sabani in Shamsuddin cikin wannan addu'a da ta zo ta ƙarshen wannan wanda aka faɗa. A cikin sunan Abi Dawud yake cewa wa idza sallama, idan ya sallame. Cikin sahihi Muslim a ruwaya guda biyu, ɗaya su yake cewa summa yakunu min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim, Allahumma ghafir li, ma'ana cewa Allahumma ghafir li kin wannan. Batun addu'ar da ake tayi ta farko ba addu'a ce Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrantu wa alantu, yake cewa idan ya sallame ne zai faɗa. Cikin wannan hadisin dai akwai wani abu daban cewa Muslim ya sahihi cikin babu sifatu salat, sifatun nabi, salatun nabi bil layli, baban da ke bayanin siffar sallar annabi cikin dare. Zahirin wannan cewa iftitahi da wannan cikin dare ake, kamar yadda mun gani abinda ya nuni wannan Muslim cikin sifatu salatin nabi bil layli a ƙarƙashin baban ya kawo ta dan ya fahimci wannan Muslim. Mutirmiziri cikin sunan kinshi haka ya faɗa. Ibn Hibban cikin sahihin shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi daga sallah ta farilla sai yayi kabbara, sannan sai ya ambaci hadisin. Nisa'i haka rawaito daga ruwayar Muhammad ibn al-Munkadir daga Jabir yace annabi ya kasance idan ya bude sallah sai yayi kabbara, sai yace inna salati wa nuski wa mahaya, har zuwa ƙarshen abin nan ki, har zuwa ƙarshen abin da ya ambata. Nan zan mu takaita dangance da wannan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya mana gafara. Kenan nan gurin mu zan mu tashi darasi na gaba hadisi na 758 tsakiyar bazu ne ba na ɗan ɗan.